الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى مدياد قدر تامنا حدوى أولنا ساهية تتلاتة أيومنا أشرين دبقوي قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدبو الأياد الأليه أود أربعين دهودو wanda ya dace wa 18 ga wata na 4 miladiya ta 2023 ajiya mun tsaya karshen suratul muddathir yau zamu dasa daga farkon suratul muzammil zamu dauki wasu kaso kadan daga cikin ayoyi da suke farkon wannan sura dubi zuwa ga la'alla wannan zai iya zama to mana zama na karshe sannan kuma zamu iya kaiwa ba zuwa ƙarshen sura kenan zai zamanto dan tattabawa ne za a yi bangaren ita farkon wannan sura sai zamanto idan Allah subhanahu wataala ya kadarta mana daga cikin waɗanda suke rayi dama ta bada kenan a Ramadan na gaba sai mu tashi farko ita suratul muzammil a wannan sura ita ce sura ta 73 a cikin jerin gwanan surorin alqur'ani mai girma sannan sura ce wadda take makkiya duk da cewa wasu kaso na ayoyinta madaniya ne kamar aya ta 10 aya ta 11 aya ta 20 waɗannan ayoyi sa madaniya ne amma kaso da yawa daga cikin wannan sura makkiya ne sannan ita wannan sura suratul muzammil ta sabko bayan suratul qalam bayan nun wal qalam wa ma yasturun sura da ta biyo bayan ita ce suratul muzammil wannan sura ce daga cikin surorin da suke mana bayani akan abin da ya shafi annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzancin shi sannan kuma da bayanin da Allah subhanahu wataala yayi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar umurtar shi game da abin da ya shafi qiyamul layl akan haƙƙin manzon sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda yake na tilas sannan ba haka nan wannan sura ta yi bayani akan girman Allah subhanahu wa ta'ala cewa lalle Allah shi ne ubangijin mahudar rana sannan kuma da mafaɗar rana sannan Allah babu labarin fir'aun da irin gwagwarmayar da aka yi tare da shi da annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma da yadda al'amarin fir'aun ya kasance hallakakke a ƙarshe sannan Allah ya rihe wannan sura da bayani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthayil layl har zuwa karshen wannan sura bayani akan abin da ya shafi sallar dare ko kuma abin da yake da alaka da qiyamul layl wanda iya daga cikin ayyuka masu girma wanda addinin musulunci yake jan hankalin dukkan wani wanda yake jinkiruwa zuwa ga musulunci to yayi kokari ya zamanto a cikin rayuwar shiya da wani kaso na qiyamul layl to ubangiji subhanahu wataala ya bude wannan sura da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda kake lullube da abun lulluba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al-imam ibnu kathir yake cewa ya'murullahu rasulahu sallallahu alaihi wasallama an yatruka tazammula Allah mai girma da buwaya yana umurtan annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan ya bar at-tazammul da yake cewa at-tazammul yace huwa at-taghaddi fil layl yani mutun ya lulluba cikin dare ya tarafka barci kai ka ce baya wannan ba to Allah subhanahu wataala ya umurci manzon shi akan cewa kenan ya tashi yayi abin da yake sallah ci ta dare shi ne ce ya ayyuhal muzammil sai ce qumil layla kai tsayuwa cikin dare illa qalila sai wani kaso kadan wanda zaka kwanta ka huta saboda gangan jikinka iya da haƙƙi a kanka nisfahu wannan daren da zaka tsaya a cikin shi ya zamanto rabin daren da zaka yi tsayuwa rabi kuma ka huta aw yunqus minhu qalila ko kuma ka rage daga rabin kadan aw zid alayhi ko kuma ka kara akan rabin daren kadan sanan warattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki Allah ce inna sanulqi alayka lalle mu zamu sabkar akan ka qawlan wata fada saqilan wadda take mai yauni ka sani inna nashi'atal layli lalle tsayuwar dare da sallar dare hiya ashaddu waqa'an ita ce mafi tabbatuwan abin da ya kamata mutum ya ruku da shi sannan kuma wa aqwa muqila kuma shine mafi tsayuwan zance to waɗannan ayoyi guda shida na farkon wannan sura na farko jan hankali ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ya tashi cikin dare kenan kumil layla illa qalila wanda wannan kuma yana daga cikin dama halin mutanen kirki Allah yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون الله كي حال متانن كركي تتجافى جنوبهم حقر قرنس ينا جنينتوا عن المضاجع كما ابن ده شاي شهدا يدعون ربهم سنا روقون وبنجيس خوفا سنا ما سجن صورن الله وطمعا sannan kuma suna masu kudayin rahamar take wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa mimma razaqnahum kuma daga cikin abin da muka arzuta su yunfiqu da suna ciyarwa kaga kenan qiyamul layl ko kuma sallar dare to da abu salihin ne aikin mutanen kirki ne sannan ubangiji subhanahu wataala ya faɗa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewar qiyamul layl akan haƙƙin manzon Allah wajibi ce mu kuma akan haƙƙin mu sunna ce muakkada sunna ce tabbatatta wazalake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda daga cikin dare ka tashi ka jajiki kai nafila ce a gare ka tabbas ubangijinka zai tsayar da kai a wani matsaya abun godiya wannan matsaya abun godiya ita ce me shine tsayuwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai a gobe kiyama ya nema wa al'ummar duniya gabaki ɗaya ceto a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba qumil layla ka tashi a cikin daren la illa qalila sai wani kaso kadan daga ciki al-hafi Allah imam ibn abbas da imam dhahak sannan kuma da imam suddi suke cewa ya ali ayyuhan na'imu ya ayyuhal muzammil ya wanda ya lulluba ana nahi ya wanda yake barci wa qala qatada imam qatada yake cewa al-muzammilu fi thiyabihi wanda ya lulluba a cikin kayan shi Ibrahim an-Nakhai yake cewa al-muzammil yace nazalat wa huwa mutazammilun bi qatifatin wannan sura ko kuma wannan aya ta sabko a daidai lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana lullube da wata katifa al-qatifatu katifa da Bahaushe yake cewa larabci ne idan ka ce qatifa shine kaman mayahi mai kabri wanda zaka iya shimfida rabin shi sannan kuma ka ruhu da rabin shi wannan shine qatifa Bahaushe yace katifa qumil layla illa qalila kenan kai tsayuwa cikin dare sai wani kaso kadan daga ciki sannan kuma bayan kai wannan tsayuwa cikin dare daga cikin abin da ake so ka ba muhimmanci akai shine abin da ya shafi karatu alqur'ani bai girma yan uwa sallar tahajjudi ko qiyamul layli ko salatul tarawih ko wannan makamancin wannan ta dauki duk irin suran da za ta dauka ko ya zamanto bayan sallar isha'i kai tsaye ko kuma ya zamanto tsakiyar dare ko ya zamanto karshen dare duka dai ana kiranta da suna qiyamul layli sallar dare ake kiranta da sunan duk sallar da za a yi bayan sallar isha'i sallar dare ce wannan tabbacin ta sunna ce muakkada tabbatatta a cikin littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da ijma'in malam al'umma gabaki daya ubangiji subhanahu wataala ya faɗi cewa siffa ce ta mutane masu imani duk in ka ganka kana qiyamul layl to ka tabbatar da cewa akwai alamar imani tare da kai Allah yake cewa wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama su halin mutanen kwarai iyan kirki su ne waɗanda ya bitu na suke kwana li rabbihim ga ubangijinsu sujjadan a halin sujjada wa qiyamar sannan kuma a halin tsayuwa sannan kuma sifa ce ta duk mutumin da yake da tsoron Allah Allah ce kanu qalilan min al-layl ma yahja'un sai ce wabil ashari hum yastaghfirun ya daga cikin halin ƴan aljanna a gidan duniya sun kasance kaɗan ne daga cikin dare ko wani kaso daga cikin dare suna tsayuwa sannan kuma a lokacin sahur kuma suna neman gafara daga ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan can ƙarshen dare dubi zuwa ga irin mahimmancin da yake da kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sabkowa saman duniya sabkowa wanda ya dace da girman shi yana tambaya ina mai matsala ina mai damuwa ina mai so a bashi ina mai so a yayi mishi matsala ina mai so kaza a daidai lokacin da zaka samu kaso da yawa daga cikin mutane ana cikin wani yanayi na daban ana tabarci kuma sai da sai a tashi a tafagurma da rayuwa sannan kuma wannan qiyamul layli alama ce ta cewa mutum iya da imani cikakke idan ce wannan aya da aka karanta dazu ubangiji yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun yace fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta sani ma ukhfiya lahum abinda aka boye mata aka boye musu min qurrati a'yun na daga abinda zaka kalla ka ji dadi game da me game da sallar dare da abinda ya shafi kuma ciyarwa sai Allah ya ce jaza'an wannan sakamako ne bima kanu ya'maluna a dalilin aikin da suka aikata sannan Allah yake cewa daga cikin halin da mutanen kirki yatuluna ayatin lahi ana al-layli wa hum sajidun wa hum yasjudun suna karanta ayoyin Allah dare farai yani zaka same su cikin dare suna karanta ayoyin Allah wanda karanta annan kuma zaka same su a cikin hali wanda yake na sujada kenan suna sallah sannan Allah yake ƙara ambata cewa daga cikin halin da mutanen kirki wal mustaghfirina bil ashar sune wanda suke neman gafaran Allah subhanahu wataala a ƙarshen dare to akwai dalilai da yawa da suke nuna cewa lalle mutumin da yake da yake qiyamul layli ko yake tashi cikin dare to akwai alamar imani tare da shi sannan ka dauki qiyamul layli a karan kanshi irin banda irin wanda ake a cikin Ramadan kaga wani abu ne wanda babu wanda ya san kana yi ba wanda ya san kana yi lalla kai kade da dakin ka ko kuma da kai sai matarka ko diyanka ko kuma lalla zaka iya tashi kai matar ta kuma ba ka sani ba dida cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya tashi a cikin dare ya tada iyalin shi a cikin dare suka yi sallah raka'a guda biyu kadai ba za a rubuta su ba daga cikin rafkanalu eh mutum ya tashi ya tada iyalin shi yana muhimmanci kwarai da gaske sannan aiki ne wanda yake yana boyuwa ga idan mutane ba wanda ya san me kai a cikin gidanka sai in ka hutu eh babu wanda ya sani sabani sauran ayyukan da zaka ga mafi yawa a gaban idanun mutane ake yin su wanda la'alla riya za ta iya shigowa cikin mutum bai hankali ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih yanzu mutum wanda yake tsayuwa dare farai yana sujada yana tsayuwa ga Allah yahdharu al-akhira yana tsoron abin da yake azaban lahira wa yarju rahmata rabbih yana kaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wannan mutumin zai zama daya da mutumin da yake kwana yana shukuri ba za su zama to dai ba sai Allah ya kawo kuma cewa halista wal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama to daya ba su zama to dai ba Allah ya ce innama yatazakkaru sani cewa waɗanda suke tintintini da fahimtar irin waɗannan abubuwa ulul albab sune mutanen da suke da hankali lafiyayye wanda yake qiyamul layli da wanda baya ba dai suke ba ko a wajen Allah sannan kuma hatta abin bangaren da ya shahi rayuwa zaka ga akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ko da wancan in ya mallake wasu abubuwa na duniya ana gani a hannu amma nutsuwa da istiqrarun nafsi ba dai suke ba mutumin da yake qiyamul layli Allah ya mishi wata miza da wata daraja ta musamman kana cikin barci a lokacin da kowa yake bukata ya huta sai ka dauki wani kaso ka tashi ka gana da ubangiji subhanahu wataala wannan munajati iya da muhimmanci a cikin rayuwar mutum musulmi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon jajircewa sannan kuma ita qiyamul layli anan Allah subhanahu wataala ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga akan ya tashi ya yi ta kamar yadda an bata cewa minan layli fatahajjar bihi har zuwa ƙarshen aya sannan kuma Allah yake cewa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila sai ce fasbir li hukmi rabbika wannan sabkar maka da alqur'ani da akai to lalle daga cikin abubuwan da ake so kai akwai abin da ya shafi karanta shi a cikin dare saboda ko a yanzu mutumin da misali har da Qur'ani yake kuma makamanci wannan ka har da ce da rana idan ka tashi sallah cikin dare ka maimaita shi ka ga yanda Allah subhanahu wataala zai tabbatar da har da ka ubangiji yake cewa wa minan layli fasabbihu wa adbara as-sujud sannan wa minan layli fasabbihu wa idbara an-nujum da sauran ayoyin da suke magana akan abin da ya shafi qiyamul layli aiki ne wanda yake iya da falala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan haka gwarai a cikin hadisi waɗanda suke masu tarin yawa ya yi bayani ya nuna wa sahabban shi an gani a aikace cewa kowane lokaci ya kasance manzalla yana cikin halin qiyamul layli ya kasance manzalla yana qiyamul layli hatta tatafattara qadamahu har kafafuwar shi suna kumbura Aisha radiyallahu anha take cewa lima tasna'u hadha ya rasulullah tace amma ki Allah me yasa kake haka kana wahaltar da kanka wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkirta a cikin abin da ya shahi zunubanka in ma akwai su Allah ya gafarta maka sai manzon Allah yake cewa afala uhibbu an akuna abdan shakuran yake Aisha shin bazan so ba in zamanto bawa mai godiya ka duba kiyamul lail yake har kafashi tana kumbura amma godiya ce yake ga Allah subhanahu wataala mu kuma neman mu tsira ne muke ya za ai Allah ya kare ka daga azabar wuta ya sanya ka daga cikin wadanda za su dace da rahmar shi sannan al-mughira ibn shu'ba Allah ya kare daga gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin su yana sallah yake cewa har sai da muka kawon shi sun kumbura muka ce ya mu aikin Allah shin Allah ba ya gafarta maka ba sai manzon Allah yake cewa afala akuna abdan shakura irin yanda ya fadi wa Aisha radiyallahu anha da haka dai kiyamul layl iya daga cikin ayyukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle duk mutumin da yake son ya samu daukaka a cikin duniyar nan sannan kuma ya zama to daga cikin mutanen da su ne yan ajin tabarakallah a wajen Allah subhanahu wataala to ya kula da kiyamul layl sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata lokacin da ya shigo garin Madina hadisin da makaranta a cikin karatun da ya wuce a baya manzon Allah yana zuwa yake cewa ya ayyuhan nasu afshu salam ya ku mutane ku yada sallama tsakanin ku wa at'imu ta'amaku ciyar da abinci yace wasilul arham ku sarar da zumunta yace wasallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah a cikin dare a lokacin da mutane suna cikin halin barci tukuicin mi za ku samu yace tadkhulu lil jannati bi salam za ku shiga aljanna Allah cikin aminci Allah datar da mu da haka lalle qiyamul layl a qiyamul layl min asbabi raf'i darajati fi ghurufatil janna hatta a gidan aljanna mutumin da yake qiyamul layl da wanda baya yin qiyamul layl darajar su ba dai bane ba yazo a cikin hadisin Abu Malik al-Ash'ari Allah kare yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati ghurafan lalle a cikin gidan aljanna akwai wasu dakuna yura zahiruha min batiniha ana ga cikin daga waje aiwa yura zahiruha ana ga cikin ana ga wajen min batiniha daga cikin daga ciki da waje ko ina ana gane shi yake cewa batiniha min zahiriha kuma ana ga cikin daga waje ana ga waje daga ciki a'adda Allahu liman at'ama at'am Allah mai girma da guwa yayi tanadin wannan gida mai kyalli mai haske ga duk mutumin da yake ciyar da abinci sannan wa alalal kalama da mutumin da yake da tafshin magana karka zama to mutum mai gatsau-gatsauin magana duk wanda ya maka magana sai ya ji ba dadi saboda raddin da zaka mishi da yanda zaka maida mishi magana wani abu ne wanda yake sai ya samu damuwa a cikin zuciyar shi ba a haka mutum wa qulu lin nasi husna Allah ce ku fada wa mutane magana mai kyau kada zama to kowanne lokaci maganganun ka kawai a tsaye suke ba su da dadi sannan kuma zalake cewa wa taba'a siyam mutumin da ya bibici yin azumi gurgurun hali wa afsha salama yake yada sallama duk wanda ya gani gurgurun hali zai ce mai assalamu alaikum wa alaikum salam ba sai kana da diga mai kyau ba sai kana da kudi ba sai kai wani bane ba duk wanda ya gani zai gaida shi gurgurun hali wa salla bil layli wan nas niyam sannan kuma mutumin da yayi sallah a cikin dare mutane suna cikin halin barci wannan yana daga cikin darajar da mutum zai samu idan zama to yana cikin masu qiyamul layl duk mutumin da yake qiyamul layl zai samu yabo na ubangiji subhanahu wataala Allah ya yabi masu yin qiyamul layl yace walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama kaga waɗannan mutanen kirki Allah ce su ne ho masu kwana dare farai zaka same su sujjadan wa qiyama a cikin halin sujada ko kuma a cikin halin abin da ya shahi tsayuwa suna ganawa da Allah subhanahu wataala sannan duk mutumin da yake qiyamul layl akwai alamar kamalin imani tare da shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa innama yu'minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha kharru sujjada yace wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun sai tatajafa junubuhum adil madaji wannan yana nuni akan kamalin imani sannan kuma Allah mai girma da buwaya ya kore daidaito tsakanin mutumin da yake qiyamul layl da wanda baya qiyamul layl wanda yake qiyamul layl nan to wannan mutumin shine mutumin Allah lalle mutum ne kokari ya zaman to iya da tsari na qiyamul layl wannan zai taimaka maka akan ka samu daraja a wajen Allah subhanahu wataala idan kana qiyamul layl Allah zai kankare maka zunubanka ya tabbata a cikin hadisin Abu Umama Allah kare yarda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bi qiyamil layl manzon Allah yace ina horon ku akan sallar dare fa innahu da'abu salihin qablakum shine sabon mutanen kirki kafin ku duk wani mutumin kirki kaji ana cewa ne yana qiyamul layl sannan kuma wa huwa qurbatun ila rabbikum lalle qiyamul layl kusantan Allah ne kana ganawa da ubangiji subhanahu wataala sannan kuma wa mukaffirul lisayyi'ati yana kankare zunubai lalle duk mutumin da yake qiyamul layl zai samu kankaran zunubai
kaga yanzu Ramadan da ake ciki da irin sallar da ake a yanzu kaman training ne kake ba kanka kar ka sake bayan Ramadan kuma ya zamanto a ce ka bari ku ba sai ka dauki lokaci mai tsawo awa 2 awa 3 ka dauki minti 15 minti 20 minti 30 ya zamanto minti 30 kafin hudowar alfajiri zaka tashi kai wannan qiyamul layl gurgur abin da ya samu ka daga hannu ka roki ubangijinka sannan kuma alfajiri yake to kai raka'atul alfajiri sannan ka huta zuwa ga masallaci kaga inda Allah subhanahu wataala zai canza rayuwarka a cikin kankanin lokaci lalle qiyamul layl ita ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla bayan sallar farilla babu wata sallar da take da darajarta hadisi yazo daga Abu Hurairah Allah ya kare ra'a gare shi yake cewa afdalus siyam ba'da ramadan yace siyam yake cewa ba'da ramadan yace shahrullahil muharram sai yace wa afdalus salatu ba'da al-maktuba ta salatul layl nafi mafificiyar sallah bayan sallar farilla sallar qiyamul layl ta da wannan daraja kore da gaske sannan kuma qiyamul layl sharaful mu'min daraja ce ga dukkan mutum wanda yake yana da imani manzala sallallahu alaihi wasallama jibril yazo zuwa gare shi yake cewa ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama karayu ma shi'ta iyayen da kaso fa innaka mayyit karshe dai mutuwa zakai karshe dai mutuwa zakai duk wanda yake rayuwa duk yanda rayuwa ta mishi tsauri karshe mutuwa zai sannan wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu kaso duk wanda zaka so ka sani cewa tana sai kun yi mi dole sai kun rabu matarka mahaifiyarka mahaifinka danka ne yayi ka kanninka ƴan gidanku faminku ƴan garinku ƴan ƙasarku ƴan wane ne duk yanda kuke son juna ƙarshe sai an yi mi sai an zo ta ranar da kun rabu kai ka kama gabanka su sun kama gabansu sannan wa'mal ma shi'ta sannan kuma ka aikata abin da kaga dama fa innaka majziyun bihi ka sani cewa za a maka sakamako akan wannan abin da ka aikata summa qala sannan jibril ya sake cewa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake ce mishi sharaful mu'min ka sani cewa daukakan mutum mai imani qiyamul layl shine sallah cikin dare daukakan mutum mai imani sallah cikin dare sannan kuma wa izzu istighna'uhu 'anil nas sannan buwaya ko kuma me yake kira shi da suna samun yanci na mutum mai imani istighna'uhu 'anil nas wadatuwanka game da abin da ya sha hannun abin da ke hannun mutane wanda wannan kuma ya tabbata a cikin wani hadisi daban wani yake tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa dullani ala amalin ka aka nuna min wani aiki ya ma'aikin Allah wanda in nayi Allah zai so ni sannan kuma ka nuna min aikin da in nayi mutane za su so ni sai manzo Allah yake ce mishi izhad fi dunya yuhibbuka Allah ka guji abin da yake duniya kar ka damu da ita Allah zai so ka saboda duk rigiman da ake mutum yayi ƙarya yayi ha'inci cin amana yayi yaudara yayi wane ne duka me yake ma duniya ce yake ma idan baka son ta ka huddata daga cikin zuciyarka kaga ba za ka yi ƙarya ba ba za ka yi annabimanci ba ba za ka yi guno ba za ka yi ha'inci ba ba za ka yi zalunci ba saboda wai ka samu duniya saboda babu ita a cikin ranka dama kenan in kai haka Allah zai soka sannan kuma ka guji abin da yake hannun mutane su ma mutane za su soka duk mutumin da zaka nuna mashi cewa kana buƙatuwa zuwa ga abin da yake hannun shi to wannan yana bayuwa zuwa ga me yaji cewa darajarka ta safi kuma makamancin wannan da yawa daga cikin mutane suna da irin wannan ɗabi'a daga karka nuna musu cewa kana bukata na abin da ya shahi abin da yake hannunsu sannan kuma qiyamul layl iya daga cikin ayyukan da in ma an bada dama misali a ce wani ya ma wani kiyashi ko hasada to qiyamul layl ne yana cikin shi ya kamata a ce duk wanda kaga yana qiyamul layl ya zamanto maka abin burgewa ka rika kwadayin gibda me yake cewa gibda ba hasada bace ba kaman taman kana kwadayin ina kai ma Allah baka dama irin yanda ya ba da wani dama yake qiyamul layl na nima in rikai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi sinatayn babu hasada sai a cikin abubuwa guda biyu rajulun ataahu Allahu malan mutuman da al-afwan rajulun ataahu Allahu al-qur'ana mutuman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi al-qur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar ya zamanto yana karanta qur'ani na cikin dare yana tsayuwa da shi sannan kuma haka a cikin wuni ma yana karanta shi to wannan in akwai ghibda nan ne ya kamata ka ce ina ma Allah bani irin qur'ani irin na wani ne ma in rika sallar da ni kuna makamancin wannan sosai kuma sannan ko da baka samu qur'anin ba wannan ba zai hana kan qiyamul layl ba ka ce ai baka iya asori da yawa ba na farko kai kokari ka koya na biyu kuma kahin ka koyan wannan kuma kar ya hana ka wancan alherin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul layl da aya ɗaya tallin tal tare da cewa shi aka saukarwa alqur'ani mai girma yana karanta in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wadalla yana fadi yana memetawa yana fadi yana memetawa sannan kuma da wancan mutumin da yayi sai sallan dare da qulhuwallahu ya fadi ya memeta ya nana ta ya tisa yayi wani ne wazaran wani da sahi ka kare shi wajen wazalla ya ce wannan mutumin banda ita ba abin da ke karantawa wadalla sai yake ta yake tambaye shi ma amalaka ala hala me yasa ka haka sai yake cewa wallahi wannan sura tana kunshe da sifofin Allah subhanahu wataala da haka nake son wannan sura wadalla ya ce Allah yana son ka a dalilin son da kake ma wannan sura da haka kenan ko da baka samu qur'anin ba ya zaman to qiyamul layli wani tsari ne a cikin rayuwanka wanda karshe ne kawai ko duk abin da ake ciki in dai da lahiyanka zaka iya to zaka tashi ko da minti 10 ne ya zaman to ka gana da ubangiji subhanahu wataala mutun nabi wazalla yake cewa rajulun atahu Allahu malan mutum wanda Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiqu yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar yana ciyar da wannan dukiyar tashi da dare ne da rana ne masu bukata ne masu wane ne yana badawa to kaga wannan shi ma mutun zaka ga yana kudayin idan ma Allah ya bashi dukiya shi ma irin aikin wane a karanta qur'ani a cikin qiyamul layli yana daga cikin ayyuka waɗanda suke in mutun yana yin su za a hudda shi daga cikin rabkarannin mutane eh baka cikin ghafilin can Allah yana magana ghafilin da kai baka cikin su manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama bi ashri ayatin duk mutumin da yake qiyamul layli da aya 10 kawai kaga ba a cewa dole a saba ko dole su zama to masu kaza kawai aka ce lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta ka daga cikin rabkarannin ba amma in baka yi fa mafhumul mukhalafa kana ci gina eh wa man qama bi mi'ati ayatin manzala yake cewa duk mutumin da yayi tsayuwa qiyamul layli da aya 100 in ka dauki misali irin su suratul mudassir da makaranta kaga sura ce wanda ayoyinta kwarkware ba gajeru ne in ka dauki misali irin su shu'ara ayoyin da suke gajeru ne sai ka samu aya 100 in duka a cikin page wanda ba su takara su kariya ba to in kai qiyamul layli da aya 100 kutiba min al-qanitina sadza'ar mutaka daga cikin masu tsoron Allah sannan wa man qama bi alfi ayatin duk wanda ya tsayuwa da yake cewa da aya 100 ko kutiba min al-muqantarin za a rubuta shi daga cikin waɗanda suka samu wata daraja ta musamman a wajen Allah subhanahu wataala kenan za a bashi wani qintar qintar yani wani mamakon lada to wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke jan hankalin mu akan mu zamanto mutane masu tsayuwa a cikin dare wannan zai bayo akan darajar mu ta zamanto ta daukaka a wajen Allah subhanahu wataala dalilai akan haka suna da yawa ƙwarai da gaske akan cewa mutum ya yi kokari ya yi ruku ko kuma ya rika sallatan sallah a cikin dare wannan yana sa ubangiji subhanahu wataala ya so bawa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil layli la sa'atan manzala ce a cikin dare akwai wata sa'a la yuwafiquha 'abdul muslimu yas'alu Allah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu manzala yake cewa lalle a wannan sa'ar babu wani bawa da zai yi dace da samun wannan lokacin kowace dare akwai wannan sa'a in kai dace da wannan sa'ar ka same ta kana roƙon Allah alherin duniya ko lahira illa a'tahu iyyahu face Allah sai ya baka wannan abu manzo lake cewa zalika kullu lailatin wannan kuma yana faruwa ba a cikin kowane dare to kaga kasuwanci kake aikin gwamnati kake dalibi ne kai karatu kake zaman gaban gidan mijinki kike akan cewa Allah ya daidaita abubuwa ya inganta abubuwa ya inganta muku rayuwarku ya sa aikin da kake ka samu ƙarin ci gaba ya zama to kasuwancin da kake Allah ƙara maka haɓaka ya sa albarka a ciki kaga sai ka tashi a cikin dare ka dauki minti 30 a cikin kowane dare ka daga hannu ka roƙi ubangiji subhanahu wataala ka sallaci abin da zaka iya kai addu'o'i akan cewa Allah ya albarkanci rayuwarka ya sa ka ƙari da duniya nan lahiya Allah ya albarkanci iyalinka Allah ya sa ku zauna lahiya yanda kuka zauna a cikin gidan nan a cikin annashuwa da kai da matanka da ɗiyanka da uwayenka da kaza Allah ya hada huskokinku gabaki daya gidan aljanna minti 30 ya ishe ka an ka tai kasuwa awa nawa kake yi in ka tai aikin gwamnatin ka awa nawa kake yi da yawa awowi da barkatai za ka yi nan kuma ba wani jiya ake bukata ba in kana gaba cewa kana ka gaji kayi wane ne to kwanta ka huta saboda shi tsarin addini hatta da gangan jikin naka iya da haƙiya kanka manzo lake cewa innal nafsika alayka haqqan lalle ranka iya da haƙiya kanka daga kenan mutun ya dan kwanta ya huta sannan kuma kar ya mance kaso na abin da ya shahi qiyamul layli saboda wannan zai baka dama akan cewa kai rayuwa managarci a nan gidan duniya fatan mu Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ga mu iko da jajircewa akan kokari na qiyamul layli hatta bayan abin da ya shahi ramadan ko da ya wuce kenan kar ya zamanto qiyamul layli kawai sai a cikin ramadan ne zaka yi shi wani a cikin ramadan din ma sai a daren 27 yanzu wani daga jiya shikenan ya kare kiyamun dare kuma sai Allah kai shi fadi da dai da lafiya kaga tabbas akwai asara a ciki abin da ake cewa a cikin kowane dare akwai tsari da ubangiji ya ce wa yana amsan bayin shi yana gafartawa bayin shi yana amsawa bayin shi bukatun su kaga mutum sai kokari ya jajirce to wannan shine a ma'anar ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila kenan rabin dare ko kuma ka rage daga cikin rabin kadan aw zid alayhi ko ka kara warattilil qur'ana tartila sannan kuma ka karanta qur'ani mai girma daki daki karka rika cakuda ayoyi al-imam ahmad yake cewa haddathana abdurrahman an sufyan an asim an dharr yani abi dharr al-ghifari an abdullah ibn umar an annabi sallallahu alayhi wasallam qala mazal yake cewa za a fada yuqalu liqari' al-qur'an za a fada wa makarantin al-qur'ani a ce mishi iqra karanta warqi ka rika hawa kana karanta kana daukaka warattil ka rika jiran ta karatun naka ba kunta turattiluhu fi dunya kamar yadda kake jiran tashi a gidan duniya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha saboda karshen matsayinka a gidan aljanna kololuwanka yana da alaka da karshen ayat da kazo ka tsaya misali ka iya suratul ka iya juzu amma ka iya izhi biyu sai zamanto wale bayan juzu amma na iya da suratul mursalat a sama zaka rika tsinkayo shi a gidan shi na aljanna kamar da kake tsinkayo tauraruwa daga nan gidan duniya bambancin dake tsakanin ku ba na wasa bane ba daka qur'ani iya da darajar da Allah subhanahu wa ta'ala misali Allah kadarta ce ga mun duka yan aljanna ne aka zo shiga aljanna to waye yake karatu qur'ani shi za a hauda san sama a ce to kuwa da karantawa ana karantawa akuna kuwa da karanta wani yazo alhamdulillah gari qul a'udhu bir nasi rabbil falaq qul huwa allah ya zili ila fi quraish ya tsaya shikenan sai ku huce ku bar shi an je can misali suratul a'la halla wasu su tsaya halla wasu su yi gaba haka karshen matsayinka karshen irin abin da kake iya cin alqur'ani mai girma me zai hana mutum mai imani kokarin karanta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi sannan ba haka nan kuma wannan karatu qur'ani ana bukata lokacin da zaka yi shi kai kokari ka kyautata sautin ka gurgurdan da zaka iya ya zaman to karatun qur'ani ya bambanta da karatun da aka saba ake ji na yau da gobe karatun qur'ani ba karatun jarida bane ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum mazala ce ku kawata alqur'ani da sautin ku lalle duk wanda Allah ya bashi sauti yayi kokarin karantawa gurgurdan da zai iya wannan umurni ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kakale bane ba ba son nuna iyawa bane ba ba kokarin ku kai laraba bane ba a kai sautin da Allah baka kai kokari matuka kaga cewa ka karanta qur'ani ka rera shi zanzan yanda zai zamanto yayi dadi shine abin da manzo Allah ce zayyinu ku qawata alqur'ana alqur'ani bi aswatikum da sautinku sannan a wani hadisi da manzo Allah ke cewa mai laysa minna baya daga cikin mu man lam yataghalla bil qur'ani mutuman da bai karanta qur'ani da hali na raurawa yani ka rika karanta shi kana raurawar da sautinka kana kalelece sautinka kana kokari ya za ai sauti ya zamanto sauti ne mai dadi manzo Allah ke cewa duk wanda bai haka ba baya daga cikin mu kuma wannan baya daga cikin mu kawai kabar shi haka kai ne manzo Allah daga baki yace baka daga cikin mu kaga akwai matsala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari Abu Musa al-Ash'ari Allah kare yarda gare shi yana karanta Qur'ani sai yake cewa laqad utiya hadha yace mizmaran min mazamiri ali Dawud yace wallahi wannan an bashi sarewa daga cikin sarewa ta iyalin Dawuda wane ne wannan shine Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ai sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maki Allah ai ban ma san kana saurara na ba da haina kara zayyana shi sama da haka nan abinda ake bukata kawai ikhlasi da yi dan Allah amma dan mutun yayi kokarin zayyana da rera alqur'ani mai girma gurgurdan da zai iya wannan iya daga cikin umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni akan haka kenan mutun ya zamanto zai yi kokarin karanta qur'ani kuma Allah ya zayyana shi yani ka rika rera shi karka rika karanto shi haka nan kamar abin da ya shahi karatuna na yau da gobe saboda manzo Allah yana rerawa sannan kuma duk wanda zai karanta a cikin sahabbai zaka same su cewa su ma suna rera alqur'ani mai girma wannan shine abin umarnin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi sannan wannan qur'ani da zaka karanta wajibinka ne ya zaman to kana karanta shi ayatan aya kana karanta shi aya bayan aya kamar da yazo a cikin hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqatti'u qira'atahu ayatan aya Ummu Salama Allah kare da gare ta annaha su'ilat an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye ta game da karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah yake karatu sai take cewa kana ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yanki ko kuma kace yana tsayawa kana yaqifu ala ru'usil ayi ya kasance yana tsayawa akan aya kana yace alhamdulillahi rabbil alamin sai tsaya arrahmanir rahim sai tsaya maliki yawmiddin sai tsaya haka yake baya ce anun washigire ne mai tsawo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine shi mal albani a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yahudda bangare na musamman wanda yayi bayani akan cewa annahu kana sallallahu alaihi wasallama yaqifu ala ru'usil ayi yana tsayawa akan aya saboda umurnin da Allah ya bashi na cewa wa rattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani nan kashi kashi daki daki dalla dalla ya zaman tun ma'anar abin yana hutuwa ba ka dauki wannan ayar ba kasa cikin wannan ayar ka dauki wannan ayar kasa cikin wannan ayar saboda ne kawai so kake kai ne ka sabke so kake ka sabke kana karanta bakin ka yana fadi amma zuciyarka ba ta san me kake karanta saboda kai ne kokarin ka kawai ya za a ce kai khatama in qiyamul layl aka zo kokari ake ya za a ce an yi khatama kaga ana sa karatu cikin jura wannan kuma ya sa a makarantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsayawa akan aya 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 manzo Allah wasu lokuta in yazo aya da take dauke da abin da ya shahi a kira shi da suna take dauke da azaba sai ya tsaya ma ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga azaba war take dauke da rahama in ya karanta ta sai ya tsaya ya roki Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mishi da samun wannan rahamar kenan manzo Allah yana karantawa ne daki daki kar ku ce in kuka zo qiyamul layl dole sai ku sabka babu inda aka ce sai an sabka wace ya sabka kuma kaga mutane wannan sabkan shine kawai abin da yake dubin su shi kuma idan aka ce qur'ani yanzu ka duba ka dauko addasar da suke magana gaba daya ka abin da shi in aka aya ɗaya suna kira ta da sunan qur'ani sura ɗaya suna kira ta da sunan qur'ani in ka ji sahabi ya ce qur'ani ba yana nufin qur'anin gaba daya ba a aya ɗaya ma sai a wata sunan qur'ani saboda abin da ake bukata shine ta karantu daidai a fahimce ta daidai sannan kuma aikata ta shine manufan ba kawai ba ku ce dole sai an sabka wanda sai ya bayu zuwa kuma me wasu banna masu yawa suna faruwa ko wahaltar da kai da jigatar da kai mutum ya tsaya tsayuwa guda ya izzuhuka wanda la'alla irin mutanen da yanzu la ya tahammalun amma me ake so so ake sai an sabka to wannan ba shi bane ba abin da ya kamata a kula da shi a tsayi kokari a tsaya ayi karatu wanda yake a cikin nutsuwa wanda ana fahimtar ma'anonin abubuwa suna hutowa yanda ya kamata gurgurdan hali ba dole ba sai an sabka an sabka alhamdulillah ko ba samu damar da za a sabka ba yana la da'iya babu wanda ya ce dole ya sabka wani da gaske kuma ladan da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta za ku same shi to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin karantarwar shi yana tsayawa akan aya 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 yake karanta kenan baya cakuda abin da ya shafi tsakanin ayoyi shine umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi rattilil qur'ana tartila ka jeranta qur'ani ka karanta shi daki daki Allah ce inna lalli musanulqi alayka za mu sabkar akan ka qaulan wata fada ko wani magana saqilan wanda yake iya da yauni wanda Aisha radiyallahu anha take cewa ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wahayyana sabko mushi zaka ga a cikin ana cikin halin tsananin sanyi amma zaka iya shibi saboda me qaulan saqila magana cewa take tana da yauni magana Allah kai in ba dan bahorewa na ubangiji subhanahu wataala muqim mi mura karanta magana Allah a ce magana Allah ce zaka dauko tiryan tiryan ka karanta in ba dan horewar da Allah yayi ba akan ka karanta shi kai sai karanta shi ma zaka iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wuya kwarai a lokacin da yake wannan wahayi yake sauko mishi to wannan shine abin da Allah ya umare yayi magana cewa sanulbi alayka qaulan saqila sannan kuma wannan tsayuwar da zaka yi a cikin dare shine mafi abin da yake tabbatuwa a gare ka sannan kuma shine magana wanda take mafi tsayuwa mutum ya zamanto yana kokarin karanta alqur'ani mai girma a cikin qiyamul layl shi gurgurdin da Allah subhanahu wataala ya hore mishi ba tare da ya kallafa wa kanshi abin da ba zai iya ba waɗannan ayoyi nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata wannan kuma zai zamanto mana zama na ƙarshe insha Allah ta'ala sai mu ba junanmu fatan alheri abinda muka karanta tun daga farko zuwa nan Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi abinda ya kasance na daidai Allah ya sa mu tarayya gaba daya ciki abinda ya kasance na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyarmu takardu da aka kawo na jiya na tambayoyi wannan yana tambayan cewa me ye hukuncin masu koran yara daga cikin sahun fari to sahun fari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana cewa su kusance ni a cikin ku ulul ahlami wan nuha ma'abuta sanin cancanta ma'abuta sanin karatu abuwa makamantan wannan kenan misali yanzu ku doko wani yaro dan kararrani ku kashi bayan liman ku aje shi kaga bai kamata ba idan sallar liman ta lalace in ya wawo in ya kamo yaron nan ya zai abin zai kasance kaga ai bai ba yawa kenan ya zamanto wanda za su tsaya lasema kai tsaye bayan liman kenan su zamanto mutane ne wanda suna ganin gaban su eh kora sallar ta lalace kenan za su iya yin abin da ya kamata gurgurdan hali amma daidai lokacin da misali yaro ne ya zo bai kike abar shi a baya ko abar su tsakanin su ta guje-guje suna bura suna abubuwa sai a so a sasu cikin sahu kenan tsakanin wani da wani a sa wani wani shi ma a nisan tashi a kai shi har a sallah saboda koran nasu zai iya kyamatar da su zuwa masallaci ko da makamancin wannan na'am shi dai kawai bayan liman dai mutum ya yi kokari ya zamanto kenan ya dan san abin da ake ciki game da abin da shahi sallah saboda kar a ji bukata na ka shiga ta kama kuma ya zamanto abin ya gagara eh shine kana dan matsa kenan shi ya zamanto shi bayan kai tsaye kai kuma daga gehe sai wanda yake magana akan abin da ya shahi matasan da ba sa sallah sai a cikin watan ramadan to wannan ba karamin matsala bane gaskiya kuma wani abu ne wanda yana so ya dauki wani sabon salo ana kaman wani burgewa ne a ce kawai ga wani bai sallah abin mamaki wallahi abin mamaki sai ka ji a irin nan a ce maka kawai ga wani bai sallah Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi dai bayani akan sallah jiya duk kusan abin da ya kamata mun ji shi da irin matsayin da take da darajar da take da kuma ita ce abin da bawa zai yi samu kusancin Allah subhanahu wataala wannan sallah ba maganar farilla ba yanzu ka duba maganar nafila da aka karanta na sallan dare yanzu ko wannan mutum musulmi ya rai bar shi baratala abin da ya shafi farilla na tilas lalle sallah ita ce musulunci duk mutumin da ya bar sallah ya bar musulunci al ahdu allazi bainana wa bainahu as salat faman taraka faqad kafara mutum yana wasa yana ganganci kai ka ce rayuwa kaman wani abu ne wanda sheke mallake da shi al hali lokacin da kana cikin wannan haukan da hayaniyan sai ka zo ka mutu ka mutu ka je wa Allah subhanahu wataala baka sallah ko da kai imani da ita kayar da ita ai akwai matsala ne ba na wasa ba kuma ga maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zahirin su yana bayyana cewa kawai dan baka sallah ka huri ne kai tariku salat mutumin da yake bar sallah kawai ka huri ne al ahdu allazi bainana wa bainahum salat faman taraka faqad kafara wanda yace duk wanda ya barta ya kafara Allah subhanahu wataala ya shirye da mu ita kuruciyar nan wanda kake gani wuciya za ta yi ba wani abu bane ba na wani kayan gabas duk wani tsoho da ka gani a lankwashe a yau saurayi ne tsayayye a shekarun baya da suka gabata kaɗan kai ma haka za ka zo ka lankwashe kai hankali kuma man shaba ala shay'in shabba alayhi duk wanda ya kuruce shi akan abu to akan shi zai tsufa da izinin Allah ana ta wa'azi ana ta gaggade kana ga cewa kaman kai a wai kaza in kuka tsufa kun gyara wace ma za ka tsufa babu bakkar inda ka sa hannu da Allah cewa kai ka tsufa yana wasa ranka kwana ɗaya ko kwana biyu kana garam garam to tun yayi kokari ya gyara alaka tsakanin shi da Allah kowane lokaci ka rika tambaye kanka yanzu ma tambaye kanka yaya alaka ka take tsakanin ka da Allah in ka mutu yanzu yaya bayanin zai kasance kuma kana iya mutuwa kai kuma ba abin da za a yi tabbas kuma da yawa sun tayi ko a yanzu haka sun tayi kenan ka gyara alaka tsakanin ka da Allah subhanahu wataala sannan wannan wai ke tambaya akan bayani akan salatu tasbih ko salatu tasabih to salatu tasbih akwai ta aikace da kuma bayanan da suke tabbatar da ita da inda ya kamata mutum ya same ta wanda malam yayi bayani akan su Sheikh Ilyas Ibn Abdullah hafizahullahu wa ra'ahu kenan wanda yake da wannan tambayan sai ya kawo lambar shi na WhatsApp sai a tura mishi a cikin wannan na kira shi da suna a saman a cikin salular shi kenan akwai abin a aikace a karance a aikace kenan ba sai an yi wani bayani ba akwai wata daga cikin ruwa da take magana akan abin da ya shahi a so da yawa wasu daga cikin mazaje za su yi ta tare iyali amma kuma ba sa kula da su ba sa kula da haƙƙin su to wannan matsala ce wanda akwai ta a yanzu kwarai da gaske namiji ya kasa dokan yaunin da yake saman kanshi kaga kawai sai ya mursi sai ya shiga harkokin shi kawai ya bar wannan mata da ita da yara za ta tawhala ta yi ta kaza ta yi ta kaza wanda take tambayan cewa idan ta kayyade iyali a haka tunda dai wahalan dai kanta zai komo haka din ba zai zama laifi ba laifi ne kayyade su da takaice su ko kuma ilga cewa kaza za ku aiwa wannan kuskure ne laifi ne wannan al'amari ne na Allah arziki na ubangiji ne subhanahu wataala وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين دكان wani abun da yake ta ya aban kasa arzikin shi na wajen Allah wani da gaske duk wahalan da kike kike cewa kina sha ba ke kike dauke da su kike cin rasu ba Allah ne yake cin rasu idan kina ga cewa kina wani kokari ne kina tashi ki kazar kazar in kaza mace nawa ta hiki kazar kazar kuma Allah bai bata wata kila dan haka al'amari ne Allah subhanahu wataala kawai dai shi abun da ya shahi irin waɗannan masalikin jan kunnan da addini yake tun ranan farko ake cewa ranan zane ranan me ranan zane tun lokacin da kika tashi neman wanda zaki aura sai ki nemi mutum mai hankali wanda shine abin da addini ya ji hankali akai amma wasu za ka ga dama ga ya auri wacce an samu matsala kuma matsalolin nan kaza ne kawai ya zama dan duniya ne kawai har koke sheki kage ya rika cin abin da ya ga dama ya rika dumka irin tuhayin da ya ga dama yayi ta abubuwa in ka ganshi a cikin umma ana tawar wala wallahi in ka ji labarin ganshi baka gaskata ba akwai irin wannan mazajin a yanzu akwai su wanda wannan ya bayu zuwa ga wasu matan suke tunanin ai in ma macen bata yi aiki ko bata yi wane ne ba to ya za ta yi da kaza wa zai biya mata bukatar ta kaza wasu abubuwa wanda suke tilas na rayuwa sai kaga wasu kaso daga cikin maza suna da sakaki akai wai kin ga tsaya ka jajirce a matsayin ka namiji kai abin da zaka iya gurgurun hali sai ka tattara komai sai ka bar mata yanzu iya daga cikin abin da yasa hatta da tarbiyyar mu ake samu matsalan tarbiyya me yasa saboda gidajen a hannun matan suke a hannun suke wani bai da ikon da zai iya magana a gidan shi yau bakka ba su abinci bakka ba su abin sha kawai kai dai ga kanan kawai to kaga dole a saka samu a rika samun tangarda gama ce isa ta ci ruta kullu ta ma yaran kaza ta yi wani ne ta yi wani ne yanzu ka je ka tambayi malaman da suke karantar da makarantu mafi yawancin wanda suke kai yara makaranta su wani ne uwaye su mata suke kai su kuma sai ka ga wata hita yi talla ta so ya ko sai ta yi wani ne wallahi in ka ga an kawo wani kudin wata kai daga ka ganin shi kai ka san an sha wahala ka kai shi wasu LBB wasu kadago wasu ilgoma goma haka kawai daga kaga irin wannan canjin ka sa akwai matsala ita ta ci ruta kullu ta yi haka nan shi yana tsaye da rakokin shi Allah kiyaye in kika tashi zaɓi miji ki zaɓi miji wanda zai tsaya gurgurun hali akan abin da ya shahi ɗawainiyar rayuwar ki gurgurun da zai iya sai kuma abin da ya baki abin da Allah hore mishi ki dangana akan iya abin da Allah zai da shi amma akwai kuskure gaskiya mai girma akan wasu daga cikin magidantan da ba sa dokan yaunin abin da Allah dora musu sai dai su shiga cikin wasu al'amura na rayuwa na daban ko kuma wani ana cikin haka din sai kaga hallo ya tunkari wata wani aiki hallo na daban ga matsala kaza fa ba a kammala ta ba amma kuma ya shiga wani hallo na daban saboda shi daga wannan ba matsala ba ce ba har kuke shi kawai ya wuce ya yi gaba to wannan bai halattawa mace ya zamanto ta kayyade wannan a cikin aihu wanda zaki Allah waɗanda kike ga cewa kaman sun yawan a cikin wanda kike ga kaman yayi yawan da yazo sai kiga Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala zai ba daman da zai dauke ku gaba ɗayan ku a kafadun mutun nawa yake haya wanda yayi shekara samar 30 wani yayi 40 a gidan haya dan shi ya zo rana guda ya huda shi daga cikin gidan hayan nan kuma aihuwa babu yanda za a yi ta zamanto matsala sai dai rishin ba da tarbiyya ya zamanto matsala shi addini yayi umurni akan ci a aihu sannan kuma yayi umurni akan cewa a ba da tarbiyya to sai zamanto mutum zai aihu amma kuma ya ki kula da bangaren da shi tarbiyya kaga wannan wani lafi ne wancan mai aihuwan zaman kanshi yake sannan kuma ba da tarbiyya ita ma zaman kan take kenan dole ka hada waɗannan abubuwan guda biyu ga baki ɗaya kai ya zamanto bangaren da shi yawan aihuwan babu lafi sannan kuma bangaren da shi tarbiyya kana tsaye da ka akan ka wasu tarbiyya babu wani abin da za ku ma ɗiyan ku saboda ku musu gata na abin da shi wasu tarbiyya ko kuka tarbiyantar da su wannan shine gatan da za ku musu duniya da lahira amma in dai ba ku tarbiyantar da su ba duk yanda kuke ga ku iya biyu gare ku ko uku gare ku an bude kwanta an yi wane ne an sai kadarori an aje saboda dai ka kasu sha wahala wallahi in baka tarbiyantar da su ba sai su sha wahala ka rubuta ka aje talaucin da kake musu tsoro wallahi sun ganshi da idanunsu amma idan ka tarbiyantar da su tarbiya nagartacciya to wallahi kakkaji tsoron talauci akan su kakkaji tsoron komai su tunkari duniya su bigi gaba su tunkare ta ba abin da zai faru da su sai alheri anan ina ga farkon karatun da akwai labarin da ɗaya daga cikin magabata ya ambata yake cewa wani yake tambayar shi ya kai halin latijanta yace a cikin rayuwarka me ka gani abin da ya baka mamaki yace yaga abubuwa guda biyu yaga ɗiyan ɗaya daga cikin wanda suka yi mulki na daula umawiyya Abdul Malik ibn Marwan ya bar wa ɗiyan shi dukiya tsababa da aka zo raba gado sai da aka dubi ɗiyan shi aka rika raba musu dinari 900 900 kamar ka ce miliyar ba 100,000 900 aka ba kowanne ɗaya daga cikin su yace amma wannan yaran ba a dauki lokaci ba sai ga suna bara abincin da za su ci a bakin su ya gagare su kuma wannan a yanzu akwai shi Alhaji Wani ya kwanta ya mutu ya bar miliyoyikan da ba tsammanin talauci a jikokin jama'a amma sai ga ɗiyan shi ma abin ya zama tashin hankali a kansu kawai ka tarbiyantar da yaro sannan ya ce labari na biyu ya ga ɗiyan Umar ibn Abdul Aziz shi ma ɗaya daga cikin magabata ya zo mutuwa sai yake cewa ga shi za ka mutu ɗiyanka ba kamar komai ba sai ce aka kirayo su gabaki ɗaya suka zo sai yake cewa magana na abin da ya shahi in bar muku wani abu ya ce ni abin da na yi imani da shi in ba ku tarbiya kuma na ba ku tarbiya yace in ku mutanen kirki ne fallahu yatawalla salihin Allah shi yake jibintan iya na kirki Allah ba zai tozartar da ku ba in ku mutanen banza ne ku ku tarbiyantu ba to ban bar muku wani abin da zai taimaka muku ba akan sa'a ma Allah subhanahu wataala shine shi mutumin da yake bada labari yake cewa da idan shi kuma bai mutu ba sai da yaga waɗannan yaran daga cikin su akwai wanda zai iya shirya doki 100 da wanda zai hausu da guzurin shi da makamin shi a tahi jihadi fi sabilillahi a cikin aljihun shi to kaga kawai ki tsaya ki bada tarbiya shi ne abin da ya kamata mace ta ba muhimmanci sama da komai kin ga tarbiya in kika tarbiyantar da ɗiyanki wallahi zaki zama to malika zaki zama to sarauniya a kwanaki masu zuwa na rayuwa amma kika bar su haka nan a warwatsai kaza 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 to kuma in biki hankali ba kwanakin za su zo sai sun yi tsanani akan da kwanakin da suka gabata saboda za su riga dauko magana eh kwarai da gaske za su riga dauko magana kowane lokaci kuna yawo can da can ku ne shari'a ku ne wane da ku ne wane ne Allah kiyaye kenan dai al'aiti hal mu maza mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu dauki abin da yake kanmu na yaunin abin da shi zama take mu aure gurgurdan da zamu iya su kuma mata su ma su tsaya su tsayin daka akan abin da shi tarbiyantar da yaran nan saboda su suke rayuwa da su sama da wani wanda yake ba su ba sannan magana ta ƙarshe akwai wata daga cikin bayan Allah take babaran addu'a ga dukkan waɗanda suke zaune a wannan wuri akan cewa tana da bukata na Ubangiji subhanahu wataala ya arzuta ta da miji na gari daka a sa ta cikin addu'o'i da ake nayo da gobe Allah subhanahu wataala ya arzuta ta Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ga baki daya Allah biya mana bukatun mu ga baki daya na alheri wannan azumi da muke ci Allah subhanahu wataala ya amsa mana Ubangiji subhanahu wataala ya jikan mahaifan mu Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته